A cikin wata sanarwa ce da gwamnatin Niger ta fitar ta bayyana cewa kamfanin Compagnie Minière de la Ile Communale shine zai gudanar da aikin jan karfe a cikin kananan hukumomin Tabalar da Dabaga dake cikin jihar Agadez a arewacin Niger. Kamfanin zai rika fidda tan fiye da 2000 na jan karfe a duk shekara har tsawon shekaru 10 tare da guraba ayyukan yi na kai tsaye kusan 300 inda gwamnatin Niger za ta rika samun miliyoyin daloli a matsayin kuɗin shiga. Yanzu haka dai ana saye da ma'adinan jan karfe kusan dala 9000 akan kowane tan guda, kuma wannan ne karon farko da wata gwamnatin Niger ta bayo kamfanonin cikin gida mallakar wasu ƴan kasuwa damar haƙar ma'adinai a cikin ƙasar. Alhaji Aminu Waje, wanda ke shugabantar ƴan kasuwa a arewacin Niger, ya bayyana gamsuwarsa da matakin.
Wannan shine ƴan kasuwa suke nuna cewar lalle sun gane cewa yanzu lalle ƙasa ta zama tasu, kuma kowace tahiya yanzu ya zama tudu su za a yi, saboda a ba ɗan ƙasa ƴancin neman arzikin ƙasa don ya amfana da ƙasashe amfani kanshi, babban alheri ne ga mu ƴan Niger. Yanzu ne muka tabbatar da lalle hakikan mun rabu da nasaru, kuma mun samu ƴancin kai wanda yake muna iya mallaka dukiyar mu, mu yi abin da muke so da ita, mu yi abin da muka ga dama da ita. Tunda magabatanmu suna iya ɗaukar dukiyar ƙasa su sa ta hannun ƴan ƙasa su sarrafa ta, ƴan ƙasa su amfana da ita. Daman ma matsalar Niger ba wata matsala ba ce in bane matsalar France. France ita kawo duka da baibaya ta sa cikin tahiyar Niger.
Lasisi na biyu shine na haƙar ma'adinan uranium da ke cikin yankin Dannat na jihar Agadez, wanda aka baiwa kamfanin Comirec, wanda kamfanin zai shafe shekaru 5 yana haƙo tan 300 na makamashi uranium a kowace shekara, kuma zai samar da ayyukan yi guda 94 ga ƴan ƙasar Niger, wanda zai samar da miliyan 300,600 ga gwamnatin Niger. Sai dai Mala Abubakar Ladan, wanda yana daga cikin tsofaffin ma'aikata a kamfanin Cominac, ya buƙaci kamfanonin da su ɗauki ƙwararrun ma'aikata.
Yanzu ya kamata a samu ƙwararruwan da suka ƙure bisa shi a ba su tsunoman wannan ƙarfe, kuma da akwai tsahin ma'aikata wanda aka tsira, ma'aikatan na wanda aka rige su ma a nemo su, su na sun ƙure wannan, sun iya, sun san aiki, su ne ma kamata a ce an nema bisa kan wanga aiki, amma a samu ƙwararru wanda suka san aikin su suka ƙure bisa aikin su.
Jihar Agadez wacce ta sha fama da matsalar gurɓata muhalli sakamakon ayyukan haƙar ma'adinan uranium da kamfanin Orano na ƙasar Faransa ya gudanar sama da shekaru 40, ya sanya ƙungiyoyin fararen fulla masu yaƙi da gurɓata muhalli a yankin buƙatar kiyaye irin ɓarnar da ayyukan za su haddasawa. Ba wai amfanin da aikin zai samar ba. Ibrahim Atefok, ɗan ƙungiyar fararen fulla ne a Agadez.
Akwai societe da yawa wanda suka zo suka sha fidda kisasuwa uranium da abubuwa da yawa wanda suke sun fidda su, sun tahi su, sun yi kudi da su, sun yi arziki, mu sun baro mu cikin talauci. Don gudan shi ne yake muna dari-dari kwarai, shi infani an same shi, amma yana da illoli da yawa. Kenan illolin na mu su ne da zaman mu na farafulla su ne muke kallo, ba amfanin ba kwarai. Abinda muke kallo illolin da za a kawo. Kenan in mutanen da za su yi wannan aiki sun ce za su aiki wanda ke illolin nan za a magance su, kenan sa'annan sai mu yarda ayi.
Tun da bayan juyin mulkin da sojoji suka yi a shekara 2023, gwamnatin mulkin sojan ƙasar ta yi alƙawarin mai da hankali wajen haƙar ma'adinan jan ƙarfe ko kibir a Faransanci, duk da kasancewar ta a sahun gaba wajen fitar da ma'adinan uranium. Hamid Mahmud, muryar Amurka daga Agadez, Jamhuriyar Nijar.